know, 'cause it doesn't show. Maybe one day I'd feel that way again. When, tell me when, I want this to end. Speak, don't shout, can't make a sound. Walk, don't run, stuck to the ground. I'm a statue in the rain. I'm a statue. Time has elapsed, there's no going back. Speak, don't shout, can't make a sound. Walk, don't run, stuck to the ground. I'm a statue in the rain. I'm a statue. Speak, don't you shout, can't make a sound. Walk, don't run, stuck to the ground. I'm a statue in the rain. I'm a statue. La da 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 da